Alexi Sanchez ya zama dan kwallo na farko da ya jifa kwallaye fiye da 20 a kakar kwallonsa na farko a kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tun bayan Terry Henry, inji Arsenal Wenger coach din na Arsenal. Dan shekaru 26, Sanchez ya jefa wa Arsenal kwallaye biyu a raga a wasan su da Hull City a jiya. An dai tashi wasan 3-1 wanda ya kawo yawan kwallayen da Sanchez ya jefa a raga a kakar bana zuwa 24. Dan wasan na tsakiya ya kuma taimaka wajen jefa wasu kwallaye 11 cikin kuzari da ya kara karfafa ma kungiyar Arsenal har ta samu maki 28 cikin 30 na neman shiga gasar cin kofin zakarun club na Turai a shekara 18 a jere.